when you see I did I be what you didn't see I got as a bitch. Kome ake yi a duba baya nan gaskiya ce ta kore kariya kun hada kauna akai musaya tuni da an gaishe sai ta bariya mu ware kanya mu ware dinya a kyautata maganin maraya kala ta kurna